sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 1941 16 mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 a Yamai da kuma radion amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin 18 ga watan 4 shekara ta 2016. Sahaba Imam Ali ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kakanun labarai.
Mutane mai tanda 46 sun mutu a kasar Ecuador a sakamakon girgizar kasa. Yau Litinin ne kuma farashin mai ya fadi a kasuwannin duniya. Bayan kasashe masu arzikin mai sun kasa cimma daidaituwa akan dakatar da haƙo mai. Majalisar wakilan kasar Brazil ta goyi bayan shirin tsige shugabar kasar Dilma Rousseff.
Allah kyauta.
Wa Muhammadu Faruk yana sane da wasu abubuwa da suka iya kawo cikas da cigaba kasar Najeriya ga abubuwan nan. A taron da aka yi daga saukar sa a kasar China, idan zauna da dukkan ƴan tawagarsa.
Kakakin fadar gwamnatin Najeriya Garba Shehu za ku ji abinda shugaba Buhari ya gaya tawagarsa ba labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya ta gano tulin makamai a Borno. A Niger kuma har yanzu tsugunne bata kare ba kan kafa sabuwar gwamnati. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Ladi da daddare yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar kasa a kasar Ecuador ya kai mai tanda 46, a yayin da dubban mutane da suka yasara gidajensu kuma suka sake kwana a kan tituna. Mataimakin shugaban kasar Jorge Glass ya ce fiye da mutane 2000 ne suka ji rauni. Shi ne yake lura da yunkure-yunkuren ceto kafin shugaban kasar Rafael Correa ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai kasar Italiya. Girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da ta faru a gabar tekun kasar an ji duriyarta a ilahirin kasar. Birnin Padamales da ke da farin jinin baki yawon bude ido da kuma yankin Manta na gabar teku suna daga cikin yankuna da girgizar kasar ta fi wa banna. Masu aikin ceto suna tono rusassun gine-gine da hannayensu, suna neman waɗanda kila rusassun gine-ginen sun danne su. An ji ƙarar girgizar ƙasar da nisan kilomita 140 daga Quito babban birnin ƙasar, inda ta lalata wayoyin wuta da na telefon a unguwanni da dama.
Ƙasashe masu arzikin man fetur sun kasa cimma daidaito na dakatar da haƙo mai a taron ƙoli da suka yi jiya Lahadi a ƙasar Qatar, saboda haka farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya a yau Litinin. Dama kuwa an yi hasashen wannan matakin kila zai sa farashin mai ya ƙara faɗuwa bayan kasuwanni mai sun buɗe yau Litinin. Farashin mai ya faɗi da kashi 5 daga cikin 100 a sanyin safiyar yau Litinin. Ministoci daga kasashe 18 na kungiyar kasashe masu arzikin mai da ake cewa OPEC a takaice da kuma kasashe da ba su da arzikin mai suna kokarin kulla yarjejeniyar rage yawan man da kasashen ke haƙowa daga watan Janairu zuwa akalla watan Oktoba. Dabarar daukan wannan mataki shine ganin ko za a daidaita farashin mai, wato da ya fadi daga dala 100 kowane ganga daya shekara ta 2014 zuwa farashin da ake sayarwa yanzu na kimanin dala 40 kan kowane ganga. To amma ministocin sun ce suna buƙatar ƙarin lokaci domin yanke shawara kan matakin da za su dauka.
Majalisar wakilan kasar Brazil ta jefa ƙuri'a goyon bayan shirin tsige shugabar kasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'a turawa majalisar dattijai wannan batu. Bayan ɗaya wakilan majalisar suka riƙa tashi suna bayyana ƙuri'a su a kan laspika. Ana buƙatar amincewar wakilai kashi 2 daga cikin 3 ko kuma wakilai 312 daga cikin wakilai 513 kafin a tura wannan buƙata gaban majalisar dattijai, wadda ita kuma za ta yanke shawarar ko a yi wa shugaba Dilma shari'a ko kuma a'a. A lokacin da aka kusan samun ƙuri'a ko kuma ƙuri'u 312 na goyon bayan a tsige shugaban jam'iyyar Workers a majalisar Jose Guimarães ya ce waɗanda suka kulla maƙarƙashiyar juyin mulki sun samu nasara. to amma ya bayyana nasara a zaman na karaman lokaci kuma haka ba yana nufin an kawo ƙarshen wannan yaki ba yace za a ci gaba da yin wannan yaki a titunan kasar da kuma a cikin majalisar dattijan kasar a shekara ta 2010 aka fara zaben shugaba Dilma a shekara 68 da haihuwa aka sake zaben ta a shekara ta 2014
to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Jiya Lahadi ɗaruruwan masu zanga-zanga suka taru a dandalin Tahrir a tsakiyar birnin Baghdad, babban birnin ƙasar Iraki domin goyon bayan shugaban ƴan Shia Muqtada al-Sadr wanda yi wa gwamnatin Iraqin barazanar cewa za a yi gagarumin zanga-zanga idan zuwa gobe Talata Prime Minister ƙasar Haidar al-Abadi bai na da sabuwar majalisar ministoci ba. Turanar Asabar masu zanga-zanga suka fara taruwa kuma suka yi kashedin cewa za a samu ƙarin masu zanga-zangar zaman dirshin idan ba a yi wa bukatun shugabanninsu ba. A watan jiya Muqtada al-Sadr ya shirya zanga-zangar makonni biyu. Ya kawo ƙarshen zanga-zangar bayan da Prime Minister ƙasar ya gabatar da sunayen sabbin ministoci a wani yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Prime Minister yana kokarin canja ministocinsa to amma ya fuskanci tirjiya daga sauran jam'iyyun ƙasar. Jiya Lahadi ma sai da jami'an tsaro suka rufe tituna da suke kewaye da dandalin Tahrir matakin da ya haddasa cinkoson motoci a yankin.
Yanzu haka wakilai daga bangarorin kasar Yemen suna kasar Kuwait domin yin shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Dinkin Duniya za ta shiga tsakani a karo na uku yau Litinin a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin watanni 18 da ya kashe fiye da mutane 6,000 da kuma haddasa rikicin jin kai a kasar ta Yemen. Kafin a fara yin shawarwarin ministan harkokin wajen Yemen Abdulmalik ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin ƙasar cewa a shirye suke su yi shawarwarin samun zaman lafiya kuma za su ɗauki duk wani matakin da ya kamata domin kawo ƙarshen wahalar da jama'a ƙasar suke sha. Shi ma mai magana da yawan 'yan Houthi da Iran ke marawa baya Muhammad Abdulsalam ya amfani da kafofin yaɗa labaran ƙasar Kuwait wajen bayyana cewa su ma suna son a sasanta. Sau biyu ake samun rashin nasara shawarwarin kawo ƙarshen fafatawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a shekara ta 2015. Ana rikicin ne tsakanin gwamnatin shugaba Abdurrabu Mansur da ta 'yan Sunni da 'yan tawayen Houthi waɗanda suka mamaye sana babban birnin ƙasar a watan Satumban shekara ta 2014 da ya tilasta wa shugaban ƙasar yin gudun hijira.
Labaran duniya kenan ha gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Za mu kawo muku bayanai da Malam Garba Shehu ya yi kan hudubar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yi wa tawagarsa a ziyarar da ya kai China. Amma da farko bari mu fara da sanarwar da kwamandar rundunar yaƙi da Boko Haram a yankin Arewa maso gabas, Manjo Janar Leo Irabo ya fitar, yana cewa biyo bayan bayanai da aka tsegunta musu dakaru daga rundunar yaƙi da Boko Haram da aka fi sani da Operation Lafiya Dole, tare da wasu 'yan gora sun samu nasarar gano tilin makamai da albarusai yayin da suke sintiri da kuma aikin kakkaɓe 'yan ta'adda a yankin Borgozo a Largano. Janar Irabo ya ci gaba da cewa tawagar ta kuma wato gama da wasu 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram waɗanda suka gudu daga dajin Alagarno suka ɓuya a wani sansani da ake kira Kadari da kuma Abu Fatima da Gursum. Sanawar ta ce sojojin sun gano makamai da suka hada da akwatuna 36 na albarusai da kuma albarusai na manyan bindigogi da sauransu. Hakanan sojojin sun gano mota kirar Hilux ɗaya da janareta da babura masu yawa. Daga nan kwamandan a madadin rundunar sojin Najeriya ya yi kira ga ɗaukacin 'yan ƙasa musamman mutanen kirki a jihohin Adamawa da Borno da Yobe su ci gaba da baiwa sojojin muhimman bayanai da za su taimaka wa musu wajen gamawa da ragowar burbuɗin 'yan Boko Haram da suka ɓuya tsakanin al'umma. Gwamnatin Tarayyar Najeriya tana ɗaukan dukkan matakai da suka wajaba wajen tabbatar da cewa ba a kwari ƙasar a duk wata yarjejeniyar da ƙasar ta ƙulla da ƙasar Sin ko China ba. Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu wanda yake amsa tambaya kan abin da China za ta samu a wannan yarjejeniya ya ce lallai China ta haɓaka duk da haka tana son ta ƙara.
China ita ma tana ganin ribar ta ce
kyautata dangantaka musamman ta kasashen Afirka kuma ban man Najeriya kadai tasa takewa ba akwai kasashe irin su Kenya su Rwanda su Ethiopia wanda gani ake ma yanzu sun kusa su kai matakin da za a kira su kasashe matsakaita wajen ci gaba
daga cikin wasu korafe-korafe dangane da mu'amala da China shine wannan cewa kayayyakin su kwasa su jibge a kasar ku masana'antun ku na cikin gida su mace kuma hatta laborori in za kuka ba su aiki ne hatta laborori daga kasar su suke kawo an yi waɗannan batutuwa na yadda za a yi ɗan Najeriya su amfana daga ayyukan su kuma banda haka tambaya
ina tabbatar maka cewa shugaba Muhammadu Faruk yana sane da wasu abubuwa da su ya kawo cikas da cigaban kasar Najeriya ta abubuwa a taron da aka yi daga saukarsa a kasar China Idris zauna da dukkan yan tawagarsa abin da ya nuna duk abin da za a kulla na yarjejeniya kare kamar irin su na diga jirgin kasar din nan Lagos zuwa Kano Calabar Lagos ko a harkar wutar lantarki yace abin da yake gani illar shine kada a kuskura a dauki mashawarta wato consultant kada a dauki na banza yace idan ka dauki na banza yana ji yana gani za a kware ka a baka abin da ya gaza daidai abin da kai ka biya a baka idan consultant din ka mai kwadayi ne zai iya cinikin ka ma ya karbi kudin ya sa aljihunsa sai yadda aka yi da kai wannan ya ja kunnen ministocinsa da gwamnonin yadda suke tare da shi saboda haka muna ganin cewa in Allah ya dama kuskure ne aka samu a wasu gurare wannan gwamnati tana kokari ce maganin irin wannan sakaci
Haji Garba Shehu wannan harkar wutar lantarki an yi yarjejeniya da China a gwamnatoci da suka wuce me zai bambanta da wannan yarjejeniya da kuka cimma da waɗancan da aka cimma a baya
ita babbar illa matsala ma da aka samu a baya na gwamnatoci ita irin wannan yarjejeniyar da aka kokulla a baya cewa za a yi kamar ita gwamnatin China da kawo kamar kashi 80% na kudin da ake bukata a aiki kaza ku kuma ku kawo Najeriya ku kawo 20% a hada ba za su kawo ko su sun kobo nasu ba sai kun ajiye naku akan tebur ga su ku da za ku kawo kadan din gazawar mu ce a shekarar da shekaru a gwamnatocin baya cewa duk alkawarin da muka yi ba mu cika shi duk alkawarin da muka yi ba mu cika shi abinda shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada ma China shine duk alkawarin da zai iya dauka zai cika shi
daga Najeriya kuma sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger domin har yanzu dambarwar kafa sabuwar gwamnatin kasar na ci gaba da ta da kura a wasu jam'iyyun ƴan hamayya a jam'iyyar PPN giwa-giwa ta tsohon shugaba Jiori Hamani wasu ƴaƴan jam'iyyar suna zargin wasu daga cikin jam'iyyar suna yin kan gaban su kan amura da suka shafi jam'iyyar kan naɗe-naɗen mukamai a cikin gwamnatin kasa
kamar yanda suka ce ko a yanzu ma haka ne yawa kana tunda ba a shawarci ƴan jam'iyyar ba a lokacin da jam'iyyar ta bada wakilinta a sabuwar gwamnatin da Alhaji Isuhu Muhammadu ya girka karkashin jagorancin Prime Minister Birji Rafini kamar yanda Hajiya Aishatu Barmu ta dogon duci ta yi mini karin bayani
abinda ya mun ciyo gudana muna son muna kan kukan mu zuwa ga shugaban kasa ya zamanto duk abin da za a yi bisa ga wannan party na PPNRDA Lufoke yanzu ai mukami na aka nema na minister kan population kenan ya kamata kamin a bada wannan sakamako ya zamanto wanda zai bada sunayen mutanen nan yayin assembly tulai laikadin na PPNRDA mai yanda sun ka wahala cikin wannan party ya kamata kowa ya sani kowa ya shi su ba da point of view kinsu suna za su zaben mutanen su wadanda ya kamata sun ka ga ya dace da su bada su ana wadannan mutane sun ka ga ya dace su bada mutanen da sun ka wahala sun kai aiki ai akwai kuku da anka samu kenan ya kamata au niveau de chaque département duk wanda ya postule bisa ga députation kenan a ga nombre kin da ya samu ga wannan election kin kenan ya kamata ai ga compensation shi bisa ga mutanen shi da samu kenan bai kamata ba wanda ba a sani ba cikin siyasa bamu santa ita ba bamu santa bayo bamu santa gobe ba ai tsoron Allah
a cewar Alhaji Alkasum Saleh member a committee gudanarwa ko mu ce committee koli na jam'iyyar PPNR da agiwa giwa wannan ai ba ta yiwa a ce duk matakin da jam'iyyar za ta dauka sai ta je ta yi shawara a kasa da yayanta
ina jin cewa in aka ce za a dauka gudanarwa ko wace jam'iyya tana da mutane tana da ban tsariya kuma mutanen jira politiki din nan suna samun sun suka amince suka sanya su gaba to sai hakuri lokacin da aje a bada bayani da takan abin da jira politiki din ne dauka mata kawai ne dauka dan sai kuskure a lokacin da sai shi abin da sai san sun suna so amma ba ya da dace ne da za a dauka zaman to a ce sai an koma ga an tambaya
har dai yanzu maganar girka sabuwar gwamnati na ci gaba da rura kace na ce a cikin jam'iyyu daban-daban dake mulki a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar
to a gaida Haruna Mamman Bako
muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan sai wadansu ma za a je gobe za a je wasu kauyuka ne a je ayi wayan abubuwa
Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu zamu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi muna kawo muku wadannan labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 na dare a halin yanzu ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum Yau zamu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu ƴan damfara suka kira wakilin mu a Katsina Zaharuddin Sani suna neman su raba shi da abin hannunsa wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP dan damfarar ya ce wai za su sayi fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana wato solar panels har fakiti guda 100 yace ma Zaharuddin ana sayarwa a Katsina kan kudi naira 250 to amma kamfanin su zai saya kan 350 don haka sai ya ba Zaharuddin lamba wai ta wani ne mai suna Malam Musa dake sayar da kayan a Katsina da kuma lambobin wasu wai su ne directoci ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kudi domin su saya Bayan an gama magana cewa ga sunan zuwa da kuɗi sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso shi kuma wanda wai shine mai sayar da kaya yace ma Zaharuddin sai an biya kuɗin samfurin naira 250 to amma ta banki kafin a ba samfuri idan ya aika da a kawo masa wannan samfurin dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na kwadaita masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin a biyo mu Zaharuddin ne da manyan directoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji
hello bakara yeah good morning how are you good morning is it are you the supplier of the material we are meeting
with yeah yeah and the one
Okay, you have the material?
Yeah, I have it on ground.
Yeah, is what you have here. Yeah, okay. How did you want your payment if you be in Katsina? Do you need your money in cash?
Yeah, or I draft? Need it cash.
Go to your winner and pick one sample. As soon as we arrive there in Katsina, we see the sample in your position.
Okay.
We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash. Give you 4 to 5 hours for the supply.
Okay. I'll get it now.
No sample, no business.
To a bayan nan ne sai Zaharuddin ya sake kiran kanwa uwar gami wanda ya fara hada wannan yunkuri na yin damfara.
Hello?
I didn't tell me this name. They got me to know.
Okay, Dr. James Nego, she is a gulama ne.
I don't know who is the person there. Actually, they are calling to Kaduna.
The leading consultant
is the consultant. Yes.
The leading consultant is Dr. James.
Yeah, he's that doctor.
He's coming alongside Kaduna. He's coming alongside with Alaji Bula Machali.
Yeah, Alaji Bula Machali. Together about to Kaduna. They gave me just 4 to 5 hours to make the supply.
That's what the Greek someone has money. This NIP picture per flight.
Okay, I got it.
Your work. That's what they accepted the price?
They accepted $350.
$350, very good.
The guy is cash or check. Let's say no, cash.
Cash, very good. And how was this local supply?
In the next 3 to 4 hours, that's local for that. I should go along with the sample. Let's say I have everything on ground.
Hey, like you come with the sample? One packet.
One packet, yes.
Okay, no problem. Kikirashi, Mala Musa Dogo.
Yachishi Mala Musa assured me that this is an Akasa. Oma, he gave me that number. If I come...
Naradin, listen to me, please. The way I know you as a very serious human being. What you should stand up for you with me, and I don't play with my old friends. Very good. Kato on the kara, that kira she mala musadogo.
Yeah.
Matira marige na muda kati se we please actually 100 packet na maku booking kana so one packet kana sample. Very good.
So,
I'm going to go to the sample.
$180,000. 180,000. 180,000. Sugar, really. I can buy you and say, such as well, I don't want to call and chill in you.
To jikin Zaharuddin yayi sanyi lokacin da yaga cewa suna son ya tura kuɗi ne a asusun wani mutum a banki, ba wai ma kamfanin da suka ce yake saida waɗannan kaya ba. A shirinmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan ƴan damfara ya tonu. A zama lafiya.
To madalla biyon domin ci gaba da sauraron wannan shiri ranar Litinin mai zuwa, hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Jiya Lahadi da daddare yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Ecuador ya kai mai 146, a yayin da dubban mutanen da suka hasara gidajensu suka sake kwana a kan titunan ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce fiye da mutane 2,000 ne suka ji rauni, shi ne yake lura da ayyukan ceto da kuma na farfadowa kafin shugaban ƙasar ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai ƙasar Italiya. Ƙasashe masu arzikin man fetur sun kasa cimma daidaituwa na dakatar da haƙo mai a taron ƙolin da suka yi jiya Lahadi a ƙasar Qatar, saboda haka farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya a yau Litinin. Dama kuwa an yi hasashen wannan matakin kila zai sa farashin mai ɗin ya ƙara faɗuwa bayan kasuwannin mai sun buɗe a yau Litinin. Farashin ya faɗi da kashi 5 daga cikin 100 da sanyin safiyar yau. Majalisar wakilan ƙasar Brazil kuma ta jefa ƙuri'ar goyon bayan shirin tsige shugabar ƙasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'ar turawa majalisar dattijai wannan batu. Ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar suka rika tashi suna bayyana ƙuri'arsu a kan loudspeaker. Ana buƙatar amincewar kashi 2 daga cikin uku na wakilai.
To madalla ga sheki da aka Allah ka mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama muna miyi ga gaisuwar taziya ga Alhaji Isa Shatima a Yola jihar Adamawa saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Nubha Shatima. Allah ya jikanta da rahama mu kuma ya kyautata na mu ƙarshen. Kamun na madadin Jumma Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da Cuba Hido Diodone da kura ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da injiniya wadda ya rika masa, anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.